She just wanna, she just wanna. Yeah. Uh-huh. Yeah. 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 She just wanna, she just wanna, she just wanna dance,
dance.
She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna
dance,
dance. She just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna
dance,
dance. She just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna
dance,
dance. She just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna
dance,
dance. She just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna, she just wanna, she just wanna
dance,
dance. She just wanna
dance,
dance.